Mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar murar zamani dauke da bibiyar wani labari da ya somo asali daga wato ainihin wani kauye dake karamar hukumar Gezawa ya kuma yi iyaka da wato ainihin karamar hukumar Warawa inda al'amarin ya faro daga kan wata takaddama da ta hada akan wata katuwar gona wadda masu ita suka buƙaci da a jingini wannan gona amma kuma waɗanda aka buƙaci su jinginar sai ya zama basu da ƙarfin da za su jingina dan haka shi kuma wani da yake da iko ya karɓi jinginar wannan gona to wani tudu wani gangare ana zargin dai ko ƴan uba ne duk da cewa dangi ne kuma ƴan uwa ne na jini dan haka su waɗancan waɗanda suka gaza jinginar gonar sai aka yi zargin sun farma shi wanda yake da ikon jinginar gonar saboda zargin dan meye jingini gonar da suka kasa jingina dan haka aka yi zargin sun bi shi har cikin gida da makamai da madokai kuma sun farmasa da sara da duka sun raunata shi guri daban-daban wanda yanzu haka ya jima yana karbar magani daga hannun likita kuma har ya so ma samun sauki amma dai bai dauki matakin doka a hannunsa ba duk da cewar abu ne na karkara akwai dangi da ƴan uwa da su ma suka yunkurin daukan madokan su je su afka abin ya zama rikicin dangi duk da cewa wato ainihin ƴan uwa ne to amma dai an datsa wannan yunkuri dan haka ba a bari an dauki doka a hannu ba aka tafi gaban alkali wanda kuma al'amarin yanzu haka yana gaban kotu dake zamanta a garin Gano kuma a yau ne aka saka domin ci gaba da jin wannan shari'a duba da cewa akwai shi mai ƙara da kuma waɗanda ake zargin sun yi wannan danyen aiki kuma ita kanta kungiyar kare haƙƙin ɗan adam da jin ƙai ta ƙasa Human Rights Foundation of Nigeria ta shiga cikin wannan al'amari duba da cewa akwai abin da ya shafi haƙƙin ɗan adam abu mutum har cikin gida a afka masa da sara da duka saboda kawai ya jingini gona dan haka suka shiga wannan al'amari kuma suka wato ainihin soma biyo shi tun a farko har kawo yanzu da muke tare da su kuma suke dakon ko in ce gaba ɗaya muke dakon mu ga yanda wannan al'amari zai kasance a kotu tun da cewa har ya zuwa yanzu ba a kai ga kiran wannan shari'a ba muna tare da shugaban wannan kungiya ta kare haƙƙin ɗan adam da jin ƙai ta Human Rights Foundation of Nigeria za mu so mu ji suna tukunna a matakin farko
to sunana Alhaji Muhammad Bello Abdullahi Gadan Kaya shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam da jin ƙai ta ƙasa mai suna da turanci Human Rights Foundation of Nigeria
ga mu a wannan kotu kuma muna dakon wannan shari'a shin dama a baya kun zo wannan shari'a ne ko kuma a'a yanzu ne ci gabanta kuka zo
wannan shine na farko da muka zo a nan Gano wanda da a Warawa muka dinga zuwa kotu amma kuma wani tudu wani gangare aka ce an yi transfer din wannan case ya dawo Gano saboda haka shine muka zo muna da ku yanzu in an kira za mu ji to me ake ciki kuma wani gaba za a kama kuma yaya za a yi ai abu
a farko tun a ita kotun Warawa idan aka ce mutum ana zargin sa da laifi akan karanta masa laifin da ake zargin sa da shi ko dai ya amsa ko kuma ya musa shin yaya kasance abu
to mun gode Allah sun amsa wasu kuma sun musa wasu
wato tuhume-tuhumen da yawa kenan
eh sun amsa wasu sun musa wasu to wanda akwai kuma wanda shi bai amsa gaba ɗaya ba to shine wannan shi kuma aka ce case din sa daban to amma duka wanda suka amsa ana kai kuma wanda suka musa din su ma dai ana kai to shine muka zo wannan kotu mai albarka mu ga cewa yaya abin zai kasance
ana ganin watakila yanzu ci gaba ya zo wayewa da ilimi tana ƙara fadi irin waɗannan abubuwa ana ganin sun fara nisa a ce a karkara a kan gona kaga ɗan uwa da ɗan ƙani cikin gida ne na dangi ƴan uwa wani ya afka wani ana ta wato ainihin sare-sare da fadace-fadace duk da cewar zamanin ya zo amma gashi har yanzu ana samun ɗaiɗaikun irin waɗannan zarge-zarge ya kuke kallon abu
to muna samu barkatai kuma yanzu din ma waɗannan su ma ƴan uwa ne ƴan uwan juna ne amma ba mu san irin wannan abun ya kamata kamar yanda ka faɗa kai ya waye bai kamata a ce ana irin wannan abun ba in wani abu ne ya kamata a junan su a ce an tara su dattawan da masu faɗa ji a cikin su sun zauna an sulhunta abun amma a ce kuma an je an dauki makami ko makamai an farma wasu wasu ma su ma sun ce su ma za su farma wasu ko sun farma wasu kaga wannan abun kamar mun koma da baya ke na lokacin jahiliya wanda ya kamata a ce ko da a kauye kake a ce kai ya waye wannan abun a ce ba shi ake zance ba a yanzu
wata kila wata tsayuwar daka za ku yi dan ganin an biwa mai haƙi haƙin sa kuma adalci ya tsaya ya tabbata a wannan shari'a
to shine dama mu kullun kiran da nake yi cewa duk abin da aka yi ita kotu ita ce uwar kowa ita ce uban kowa inda kuma duk da ana kiranta kamar duniya mai ido tsakar kalalibe take kawai ta kamo to duk da haka muna kira ga su alƙalai da duka ma wanda aka ce Allah ya rataya masa nauyin shugabanci duk abin da za a ce ayi adalci adalci kuwa shine da wanda shi aka kawo ake zargi da wanda ya kawo to a juna adalci wanda aka kama da laifi to kuma sai ya girba abin da ya shuka
to me sauraro muna nan dai muna dakon wannan shari'a domin mu ji ya za ta kaya har ma idan hali yayi da tsaraba wasu sauran rahotannin daga wannan kotun da ma sauran wasu al'amura daga bangarori daban-daban da fatan Allah Ubangiji ya kara mana wato ainihin fahimta daga ne al'amura domin dai mu kaurajewa irin waɗannan abubuwa da a iya cewa rashin fahimta ne da rashin wayewa domin dai ganin al'umman mu ta ci gaba da zama lafiya cikin kwanciyar hankali an samu ci gaba ingantacce mai dorewa ilimi da fahimta ta game birni da kauye da karkara da lunguna ko ina a samu ci gaba al'umma ta zauna lafiya Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da FM muryar zamani daga nan kotu ta wato ainihin garin Gano.